Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Talata 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar Hawwa Abdul Karim, inda a yau shirin namu zai tattauna akan yadda matsalar tabarbarewar tattalin arziki ke shafan matasa a Ghana. Sannan zamu leka bangaren nishadin mu, daga ƙarshe kuma zamu leka zauren girke-girken mu. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum jama'a, ni Hawwa Abdul Karim yau kwaniya ne zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra, kasar Ghana. A shirin namu za ku ji tattaunawa da matasa akan yadda tabarbarewar tattalin arzikin kasar Ghana ya shafi rayuwarsu. Sai wakan naza yaron zamani da ya mata suna ƴan siyasa. Bayan haka kuma sai tattaunawa da Malam Imrana Ashiru Dikene, mai sharhi akan tattalin arziki. Sai mu kawo ƙarshen shirin da fagen kwalama. Amma yanzu za mu fara da tattaunawa da matasa. Assalamu alaikum, da wa nake magana?
Kina magana da Malam Iklil Isa Konkastol.
Ya kuri, wani aiki kake?
Aiki na ni ina sanan kasuwanci ne.
Wato sayarwa.
Sayarwa.
Ya kuri kaifa?
Ni sunana Abdul Kader Idris, popular name Junior Kader aka fi sani da shi.
Nana Walwangulu.
Wani sana'a kake?
Ni businessman ya mu kuma na ce ni administrator. Ni da matasa kuma ke araka sosai.
Ashe tattalin arzikin Ghana ya shafi rayuwar matasa haka?
Tattalin arzikin Ghana yayi barkace, ya barkace ba san wani irin tattali bane ake yi ma dukiyan kasan Ghana da ainihin amfanin da Allah ya ba kasan Ghana, wanda ya zamana mutanen Ghana su ci amfani shi, amfani ya zo ma mutanen Ghana ba gane shi. Yasa abin amfanin da bai zo wannan ya kawo mu matasa matsala, har ya kai inda matasa kige mutum yayi makaranta, yayi abin ga yayi karatu duka, yana da ilimi amma yana gudun kasan shi te kasan waje saboda ya samu amfani, saboda ya te can ana mutunta rayuwar shi, kuma su kasan can suna mutunta dukiyan kasan su wanda Allah ya ba su, suna amfani da shi saboda mutanen kasan su ji dadi. Sauci muke gudu muke tayya can.
Na'am, akwai wani karin haske za?
Abin da nake da shi dan kara ne game da shi matasa da ake
barin kasa,
ake barin kasa da ake shanin alfasha da matan su ma su shiga cikin wani shani yanayin da bai kamata ba. Bamu da manyan kirki ne, mu garin mu manyan nan suna tara kudin nan,
sun rike kudin, sun ci sakewa,
sai sa ya bari yaro, kaga yaro ya tashi ina buku kadan, amma yata yi gaba ce gan kaman bukun bai helpin shi, bari ya bar gari ya ta yi wani garin da ya gan kaman in yata yi wurin nan bukun nan da aiki kadan da dai ya bashi.
Ina ta ma batun matasa kamar da batun kudin mu gari yayi rauni, tiza raunin da yi ya bari yara kuma sun kaman sun for street. Wani nana yana da talent na football ko athlete, amma masuwan shi ya bari ma for street bai ya kama wannan, which da manyan mun nan in suka duba ta wannan fanni suka kama suna support ta wannan irin talentin yara, bai wanda ya ba yaran nan aka kama wannan da wannan ma musu easy shine me mu doke shi kamar Zango Development Fund a ce Zango Development Fund yayi program sports daban ma youth yau ana yin sports kaza ana choose talent an pickish an kaisu wani sports daban kuma an kama haka nan an pick an choose ya bar su yi busy
duddai abin da ya shafi rayuwar matasa abin ga yi
ko menene ko ball gudu basketball menene ya kamata saido mu some of us mun kama irin wannan abu muna yi yana da kyau ma a ce an kama muna she a duba matasa a duba wanda ke da talent out of 20 aka samu biyar ko goma suka ci amfani shi unguwa in a whole kina sun ci amfani in shi kuma yana da hankali ya kawo wani sana'a cikin guwa da matasa da in mutum yaya ya tara gida story building a kai wanga age har isayar ya ce zai je bi cikin daji wani riski na mutum dauki matan shi giyan shi yaran shi wai za su bi cikin daji wani riski na I don't have anything wrong with it amma in da things is better for them me sha kan kaba at least kaman footballer na Ghana nawa ake biyan shi 2 million 5 million how can he stay sai sai na play je Morocco ina so je Kenya ya ja ba shi $1000 ai mishi
matsayin ka na matashi kana ganin akwai wani hanya da ya kamata a bullo mu matasa yanda zai yi a daidaita tattalin arziki
hanyar da nake gan kaman an bude ma matasa shine lamarin entertainment matasa suna son wani abu game da batun entertainment shine na kamar sports a samu ana gadan su wuri guda ana gwada musu abinda dai afanan da su in suka yi girma
to mu dan huta da wannan wakar gali da ya mata suna Hustle
sa gali ho
nemu mutashi mu nemu mu nemi ka gode ma Allah kullum mu ta gode ma Allah a duk matsayin da yake mu ya dauke muna damuwa ya sanya muna rai muna nan muna taruwa Allah da kai muke rayuwa baka ciki muka nemi kullum ba mu samu addu'a mun na karbuwa mun gode da ka ballan barin mu na taruwa yanzu ba mai muna dariya ka protect mu kuma ka muna kariya abinda baka nufe mu da shi ba wani ya nufe mu da shi da bai taba faruwa kullum ne ma muke ba mu kwana kwana mu ba hu da suli yanzu sama sama mu sara da bara muna fama fama Allah dauke muka kai mu sama sama ya taka ba mu wurin zama zama duniya ga komai na da Hustle back you ya waje ne mara ne mu ka samu ka danka kare ne ka dan aka tara ka same shi da yawa ina bin lungu in bullo Kaduna in nemi abin da zan sa kwata kuna Alhaji ya taba tauna Kaduna na hankura shine yazo da batuna ya shane da mari ya banni na suma na gaji sannan na samu abina hanyar darga ka kafi dan waka nemi halali ka cin baka samu nama baka so saka shi ka gode ma Allah ko baka da shi safiya da rana Allah muke roka kullum ba mu kwana duniyan ga komai na da rana duniyan ga
barkanmu da dawowa kuna ganin matsalar tattalin arziki na iya jefa rayuwar matasa cikin shaye-shaye gambling da sauransu
kwarai ma sosai saboda in tattalin arziki ya birkice ya koma wani kaman ka tutu ya dai da shi in tattalin arziki ya kai aka nan kina kallon matasa suna dokan hukunci ga annansu su aikata abinda su rayuwar su ke so shine su shiga shaye-shaye su shiga wani sace-sace kaga mace tana karkashin uwayenta tana fita da daddare tana zuwa karuwanci uwayen ba su yi mata magana duk duka tattalin arziki yana kawo wannan masiba
da manyanmu shagabannin su kawo an kullan su kan matasa shagabannin mu sun manta da matasa
kana ganin suka kirkiro wasu ayyuka zai iya rage
na'am aka kirkiro wade su ayyukan da zai sa matasa suna gan wani abu kadan kudin nan ya amfana da su sun tsora garin su ba su gudu su bar gari
ya kamata ana engage da youth manyan guwa sun ya kamar shawaran da na kawo nake fadi miki sun ya su zauna da manya kamar mu doke shi misali Nima a ce sarakan Nima da opinion leaders Nima sun zo together sun je president na cikin guwan su
thank you
community guda sarakan
a ce manyan guwa sun come together a ce sun shawara su ce suna so su je su gamu da president ko wanda ke matsayin wani position employment ministry menene kaza su ce musu ga abinda muke so mu organize matasa a gwada musu skills training in your education yaro na da skills training yau tafiya da skinga yau tura saki ba kamar da ni daga je ga talibra kana parking ba yau skills training ko tura yana ci plumbing menene baba whatever akai wannan ara ka dace kai ko da ma yara irin wannan aiki tun da sun fara ci amfani shi yau akwai missing koyan kastrin a ci yasu wanda ke bank kuma ya maka aikin pila guda 5 million 10 million a day ya
ba shirye pilan ba design
pila na nan design
kawai da zai ya karbi ka 10 million
wallahi
ta kusan kwacin dalar amurka
100 is that in again ya yi design uku na okina kana cin manyan kudi wani kuma plumbing that's a charging ka kamar concern Nima Citizen Foundation sun kawo wani shawara
haka suna alaka da matasa ne lai
suna alaka da kowa sun yi ma so many sun kira ki matasa suna tanya matasa aiki in wani aikin community suna kiransu yan waye da ke turai da taimaka ba su amma yanzu ne sun kama wani sun kawo ni shawara nan ba yara matasa skills training da kuma a gwada musu livestock farming yanda ake kiwo don yanzu ke goci yara mu saboda ba skills kowa ya shiga into farming yana kiwon shanu bayan tukurin gidan shi yana kiwon shanu kan city
kana ganin da wanga guda ce gwamnati zai taimaka da ya dan rage wani matsalolin tattalin
arziki
na koda wannan community
ne zai sanar da make in yanzu kamar da aka kawo shawara in manyan community suka kama sai su kai ma president sai su kai ma wani dai manyan gwamnati uga ra'ayin da yan waye mun ga suka kawo kai ya da mu shayi ai munin guwa an kama mun yayi amma kullun yara do still be in difficulty
so ya kake ganin gobe
eh gobe ba mu ba gobe a zamu na damuwa
sai sa na ce gwamnati abin da yasa gwamnati ya kamata ya duba yaro in ka te western world gar turai nan duka gwamnati ke duba ya ka aife ma wama government na baki kudi saboda kin haifi yaro
wannan haka nan ne gaskiya ne kuma
social
plan
to babu plan ba mun fi resources
ku yanzu haka a matsayin ku na matasa ku kuma wasu taimakawa ci gaban matasa wani mataki ku kuke dauka personal domin ku kawo sakiya
haka yanzu nan muna kiran su da mu kai su koya aiki dunki skills training dunki ne menene babri duka saboda mustaki su gane gradually wadansu sun zo sun ba su shi amma gradually kadan da rasu na sun ga kuma wanga ya ci amfani bari ni ma join shi saboda wanganga yayi sai sa opportunity ya zo da kai shi Dubai sai sa bari ni ma je koyi an kai ni Dubai an kai da America
aka yi ma dukkan matasa na duniya duka
su tashi su saya su buri idos tashi abinda ya kamata ya yi musu su fadi ya yi musu to make sure sun zo together sun gama kansu zumunci go for one goal that they benefit us in yau kai ka fight in baka da a ci amfani shi ba gobe wani ya ci amfani shi ko diyanka abinda ya kamata kowane community mu tashi kwana
kafin mu tattauna da mai sharhi akan tattalin arziki mu saurari wakan naza yaron zamani da ya mata suna ɗan siyasa
Africa is rich and not poor
sunana naza yaron zamani
Africa has immense actual and potential wealth
wasu abubuwa ne dake ci mana tuwa a ƙwarya da ya kamata mu fadi
Africa is far from beautiful
lebede karfe hudu kenan na sahe babu lokaci ga mu samu fama nema abinda za a ci rayuwa ta zama muna madwaci babu agaji money no take gari yayi mana zafi kawai za ka ci matsiya ta ƴan siyasa na ta sace mana kudi sun sa muna ci a bagaya babu akusi mu tashi tsaye wannan nasiha ne ga matasa kada mu yarda su rude mu ko da ma da wasa sun fi son alace musu yasa kuma ko ruwan kirki na sha mun rasa ba su son mu ban mamaki mu da kasar mu a matsayin mu kuma a ce ba a so a ga hawayen mu kowa ya gushi ana kuka su suna ta murmushi ba su da matsala sun tara kudi a banki ga motoci kala kala a karkashin tanti mun ba su da Allah Allah ya isa barayi wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukan su don su kai Italia Italia wasu sun stranded a Algeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia Arabia wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukan su don su kai Italia Italia wasu sun stranded a Algeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia Arabia yana da banta kai ci kuma tausayi tausayi su sara rayuwar mu ba ta daidai daidai waka da mu su sai inda ke mana kai kai ka kowa na ta kuka wai 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 yana da banta kai ci kuma tausayi tausayi su sara rayuwar mu ba ta daidai daidai waka da mu su sai inda ke mana kai kai ka kowa na ta kuka wai 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 shugabannin mu ba su da tausayin talaka kansu suka sani she sa mallan kai ta kanka kowa ya ga ana kashin mu babu jami'an tsaro wanda muka yadda da shi shi ya kai mu ya baro ku tattaro mu hada kanmu mu nuna musu yanzu mun waye ɗan daji kan tudu kowa ya gangaro mallan Aminu Kano yace Bahaushe sakarin shugabannin mu suka sai da mu to Allah wada rai labarin talauci a tambayar arewa shugaba kudin mu wai na ake ajewa wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukan su don su kai Italia Italia wasu sun stranded a Algeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia Arabia wasu sun bi desert har Libya sadakar da rayukan su don su kai Italia Italia wasu sun stranded a Algeria ga ƴan matan mu na shagala can Saudi Arabia Arabia yana da banta kai ci kuma tausayi tausayi su sara rayuwar mu ba ta daidai daidai waka da mu su sai inda ke mana kai kai ka kowa na ta kuka wai 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 yana da banta kai ci kuma tausayi tausayi su sara rayuwar mu ba ta daidai daidai waka da mu su sai inda ke mana kai kai ka kowa na ta kuka wai wai wai
so za mu tattauna ga masani a harkokin tattalin arziki amma kafin haka shi da kanshi zai gabatar da kanshi assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah sunana Imran Ashiru Dikeri
so ya lamarin ya kai ga haka ne masalan tattalin arziki wasu na dauke alakanta shi da gwamnati wasu kuma shi duniya ne lamarin ya saki ya mu dai kasar mu lamarin ya kaskance haka yake shafan matasa
akwai wasu ako daban-daban da kowa ke duba wurin lamari kamar haka gaskiya ne yanayin matasa musamman kasanga yanayi ne da baya da kyau sam ainihin matsalar nan kamar yanda kika sani shine tattalin arzikin mu baki daya ba mu yi mu inganta shi yanda ya kamata ba tun farkon har wa yau akwai wato policies daban-daban da mutane suka doka domin ya taimaka amma har wa yau dai bai
bayan
shawo kan abin ba mun shiga policies da dama shekarun jiya ga mun zo mun shiga sabo wayan ga duka gwamnati ta shiga cikin domin ta shiga yanayin kakanikayi ta shiga cikin wayan ga policies din ta taimaka amma mun saba gaya musu in ka lura da tattalin arzikin Ghana agric yani noma yana daga cikin wurare da ke baiwa matasa aiki sosai idan an fada dashi bayan haka kuma wangan fahimta na cewa agric yana taimakawa ya sa mafi yawan gwamnati suna kokari ne za su bunkasa wato sharin noma suna ganin kamar amfani zai kai kasa har zuwa ga to ainihin last person Ghana so amma yanzu salon duniya ta saki zan buga miki misali idan ka shuka koko zai doki kusan shekara 5 tukuna ta fara siro idan ka samu bugun shinkafa masara nawa zaka yi kasar da shi ka hada shi da wasu kasashe da suke kulawa da ilimin kimiyya misali iPhone da kike amfani da shi phone guda nawa ake sayar da shi in ka samu phone ya cika ba guda nawa kudi nawa zaka same shi in ka samu masara ya cika ba guda kudi nawa zaka sayar da shi da wanga muke kiran hankulan gwamnati zuwa ga inganta shanin ilimi musamman ilimi na kimiyya abin da zai ya taimaka mana kenan abin da sani ke miki wanga bayani wannan abin nan yana bunkasa tattalin arziki cikin minti daya kin gane ko amma a Greek kinga da muke yin ga yana taimaka mu yi fiye da shekaru daruruwa hawaye cikin muke idan kin lura mafi yawan ababa da muke amfani da shi muna fito da shi kasashen waje ne wayan ga baban ga da muke fito da shi kasashen waje wayannan kasashe da muke fito da shi wurin nan muna baiwa matasan wurin nan aiki ne hatta irin shi okada mutunga da muke amfani da shi
ga ana ce mai kekena fab
da wannan adaidaita duba adadin su da suka shigo kasan adadin aikin da muka baiwa kasan da suka fito da shi
matasan wani kasa ke
haka a kaddara wanga simple technology a kaddara muna yi mai wanga baban ganan ga adadin wanga ayyukan nan mun samu shiga ne saboda matasan da suke fitar gane suke zuwa wani gari na aiki suke zuwa ne
to ya gobin gane zai kasance idan wasu gari sun kwashe matasan su
za su yi tafiya kasan ta ci amfani za su yi tafiya kuma kasan yayi rashi kin lura tattalin arzikin Ghana kudade da ke fito kasashen waje yanki ne mai soka sosai in ke dubawa da household economy wanda na gida da gida zaki ga gidan na akwai mutum da ke kasan waje ya aika wani abu kadan
suna ma taimakawa tattalin arzikin kasar
da ya aika wani abu kadan wani abu ya aika wani kike ga wani yana layya ya aika mai wani na haji ya aika mai
wai taimaka a rage talaucin gida
to amma short term yanzu da muke kasa ya kashe kudi wurin karatar da mutane yanzu zaki je wasu jihohi ba kwararrun likitoci alhalin kasa ya kashe kudi wurin wato karatar da wayanga yaran sai kuma daga baya kuma su ma sun je
wani kasa su yi amfani
suna
yanzu matasan da ke gida Ghana da wayanda suka rasa aiki da wayanda ba su samu aiki ba da wayanda suka wani hanya za su bi su taimaka ma kansu cikin wannan yanayin
yanayin nan dai gwamnati na da aiki da yawa da ya kamata yi yanzu misali mutum na so yayi aiki sadda fiye wata nga ya kamata mai shi ya samu freezer shi light bill shi ya kamata ya kula da shi wani irin taimako gwamnati ke bayarwa wurin wannan so shi gwamnati ya kamata ya kula da creating enabling environment yanayi da dai sa masu son su yi aikin kansu da kansu samu walwala su bayan haka kuma su matasa gaba daya kin ga kaman aiki dai mafi yawan ma'aikata ba gwamnati ke dokan su ba idan kin hada private sector ya doki mutane ya fi adadin mutane na gwamnati ke dokan aiki saboda shi wangana gaya mana kaman mafi yawan taimako da mutum zai yi taimaka ma kansa da kansa ya same shi wajen gwamnati ba lalle sai da gwamnati ba saboda kun buga miki misali nayi accounting nayi finance bayan haka kuma nayi law alternative dispute resolution nayi wannan law ina daga cikin masu aikin jarida
kana daga cikin me
na amma ina daga cikin masu aikin jarida
Hausa
a Ghana of course ina fashin baki
masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin dadin shirin namu na yau sannan kuma kuna amfana kafin mu karkare shirin namu za mu leka filin kwalamar mu
wayo Allah tuwo
Hadiza Kubura ita ce bakuwar mu a fagen kwalama
ko Hadiza company mu ne Hadiza Kubura ya mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam masha Allah sai wani abinci da ke dafa muna
oh salad
okay
salad
ga kin san wasu kasashe na yin nasu
ni da salad na healthy salad simple na fito da salad wani abu ne da na jiki in ba ka san rayuwar shi ba kai ka samu diarrhea kai ka samu food poison salad na san wadansu yau dai ban sani ba those days ruwan gota ake zuba ma salad ruwa dai na cikin gata isa ina bau abinda bai da kyau na yin shiga cikin kisan kan da yake nan isa salad din da kai salad ka duba salad da kyau ya kamata ka wanke shi da kyau da vinegar ko salt water ka wanke duka an so ka sinsinke ka bubude shi ka share ka sa cikin tray iska ya bi kai ako kasa ako dauda jikin salad in ba ka jara salad da kyau ban kana sai da abinci ka ba mutane food poison an zo ana bi da ba san abin da ya ba su ba amma salad ne sa ga salad na sai ga carrot na carrot na kankare jiki kankare cicile dauda jiki sai zo in yanyanka ko abu jiki na kin ga mun sani ba ko training da aka ba mu na yin gan blender na yin gan grater na yin gan slicer amma na fi son doki anu na yin wannan gajiya in tankwa ma ne shede na ni ka cikin asanka aka mi ho ya saura mini san zo yi carrot na in slices kana na chopping board do ina da kaifi shin kawo green pepper in zo slices shi kana na shin ka spring onion kuma na da dauda in zo jajjara shin zo yanka shi kana na shin kawo radish shi kuma zo slices shi kana na yanyanka shi kana da na yaka na na kayan nan mun shiga cikin dressing na sometimes na in bo salad ne da na in dafa liver
anta
ta na dafa na kai shin duki anu na
murza
shi in chicken kuma ne na dafa chicken na naka chicken thigh she in shred shi in duki anu na in chire fle na zazware shi
kamar da ke dambu
shin aji aka ninki shin aji she ya dry sa salad din na kawo bowl gani da salad cream gani na kawo su liver da su chicken na yabon su saran sa starches da su sardine amma cream nan da yana nan isan na kai shin kawo tray na nice tray shin zon fara na lay salad the chicken tray na
shirya
shine in rectangle shin second bayan shi
shirya ki kewa
shin kewa ya shin zon sa green pepper da na slice shi circular na is it green cucumber na manje cucumber na slice cucumber shin zon sa cucumber kai shin zon zuba carrot kai shin kawo green beans na zon zuba kai shin kawo yellow corn in zon zuba kai in kawo spring onion in zon zuba kai in kawo in ako pe ma na yin sa pe kai sai enzu oiling liver na sai zon zuba kan salad sai na muzai sai spreading shi kai chicken nan kuma na shredding shi sai zon zuba in zuba kai ba mix so na arrange
amma kazin da kika cici
sai zon zuba shi kuma kai in sa spring onion in sa carrot in sa cucumber in sa naman kaza da liver salad cream na indoki kato de indiba kama side inga guda.
Sometimes kum.
Sometimes kum bon sa cream unkai. Na dish ne sa kan side please. Unkai kana sundo wo don suba sun cream because of healthy lifestyle. It's better you eat salad without cream. And liver the chicken look at their protein, so there's nothing wrong with it. Shin sa on the side, shin kao foil, zun sake, shin aji. To wanan salad, nkachi, she kwana, she go be the safi.
Demi aki chi wana.
Brodo. Kakachi da shi brodo. Kakachi da shi panu. Kakachi da shi jollof. Kakachi shika diakana. Kakata tauna kumakana shanti. Da shi.
Brady, how sauna chi
wana. Brady, ya. Kakan nan da ka ci salad din.
Wannan salad din gane ni ko dai salad.
Salad din dai na gaggama ko ni na gari. Aha, na gaggama. Wadansu kuma su yin su sa cream su mix. Aha, inda ki serve table etiquette ka ki mix ba shi.
Kai kina so yin jima a ciki. Ki san wani salad ana yi bai jima sai bata.
Isa ka ki sa naman ciki. Liver nan ka ki sa ciki. Naman kaza ma ka ki sa. Ki separate duka ne. Inda zo a ci. Isa ga green pepper ki separate bo. Ga salad da kan shi separate bo. Ga spring onion, ga cucumber, ga radish, ga liver, ga chicken, ga sardine.
Ko wonne
da suna kan table. So wonder dey chi. Yezo shi da kan shi be so won. Though a lot of people are allergic to a lot of things. Me shi da kan shi ya select one dey ki so. In chicken fridge ne kuma. She ki sa shi be komi.
Haka na ya jima.
Be komi chicken fridge. Amma stack is the sardine dey ka abude. Don ba ka ka bude ka sa chicken fridge. Be da ke it becomes poisonous. In kina so ki sa chicken fridge, she ki zuba chicken bowl, tukun ki sa chicken fridge.
Okay, in kina restarkis, sa
Yena
chicken gongoni.
Be da ke ba sa gongoni chicken fridge. Esa ka ki bude ma, mba ki yi ready kichiba, ka bude. It's poisonous. Because of the can. Kinga yonga ako cancer, ako chiwo dewa. Na jiwe chiki abinchi munda muke chishike kawa. Na ganka mwa in kaya ngada ba mu pay attention. Maybe muka sa ankali, ya yebo lifespan mwan e. Mu mata muke, mu muke sa mu cancer. Pa, isa muka duba wanga abuduka, ya ye stop wish.
Ana muka kawa krishan shirin na yo. Sunana Hawa'u Abdulkarim yon kwaniya.
Jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu a Ghana Hawa Abdulkarim Young Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.
Yeah.